going. Baby, baby, I know everything's everything. As long as there is someone that would inspire something, you know I'm gonna keep on doing my thing, my game.
Then would come a time once again. These words I have to say. I'm a fool to want you. Pity me.
Da 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 speak only what needs to be.
Cup of tea,
cookie,
nickel chop,
sharp
feels so real to me. We're tripping on our chemistry. It's firing up inside of me.
Me. beside me. Remind me where I should run first. And everywhere I go, everywhere I go, you'll find me beside me. Remind me.